obtenu le point de vue du secteur privé. Alors, tous ces aspects doivent être encadrés par des lois.
Mr. Christian Ago Kodia, qui est un matériel de secrétaire à Maïkatar Zaro, qui est un abricot, et qui est un jawabi à Wajangwani Taro, qui est un kungiyar G7++, et qui est un ido wajen tabbatar da tsaro a yankin gabar ruwayan tekun Gini, ko kuma Gulf of Guinea, da aka kammala a birnin Lagos. Kamar yadda Mr. Alan Charles Cole shike kula da ayyukan tsaro akan teku na Majalisar Dinkin Duniya.
We are a program of about 50 full-time staff in 16 countries around the world, and many of them in this region.
Yace yanzu haka hukumata tana da ma'aikata na dindindin guda 50 a kasashe 16 da ke sassa daban-daban na duniya, asasarinsu kuma a wannan yanki. Aikin mu shi ne tabbatar da tsaro tare kuma da samun bayanai da ke da nasaba da ayyuka irin na ta'addanci ko safarin murgan kwari ko kuma makamai da zummar hana aukuwan haka. Har ila yau muna ba da horo da kuma harkokin shari'a da ya shafi ayyuka irin na zirga-zirgar jiragen ruwa ko a yankin mashigin ruwan Somalia. Yanzu haka akwai masu fashin teku kimanin 1,000 da aka kama kuma aka gurfanar da su a gaban kuliya.
We see 1,000 Somali pirates arrested and detained.
Najeriya dai yana daya daga cikin kasashen duniya da ke cin gajiyar taimakon da take samu daga sauran kasashe da suka ci gaba da kuma Majalisar Dinkin Duniya. Hajiya Hajara Yusuf jami'a ce a ma'aikatar shari'a ta Najeriya da ta gabatar da kasida akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na fitar da wasu dokoki da za su taimaka wajen hukunta masu aikata laifuka a kan teku.
To a yanzu yanda ake ciki ka san yawancin dokoki na ƙasa sai a yi su ba tare da tallafi ko kuma sa hannun mu lauyoyin gwamnati ba. Amma taimako na Majalisar Dinkin Duniya da muka samu da ta zagaya mu tana ganin tana kokarin an haɗa kanmu. Sai mun samu wannan karar mun aikata shari'a cikin ka hannu cikin wannan dokar saboda koda an gabatar da ita ta zama doka ta ƙasa mu za mu yi aiki da ita.
To ko wani mataki rundunar sojan ruwan Najeriya ke ɗauka na tabbatar da tsaro da kuma haɗin kai tsakaninta da sauran rundunar sojojin ruwa na sauran ƙasashe a yankin na Gini. Admiral Ferguson Bubai shi ne manda horar ruwa da kuma gudanar da ayyuka a sharkutan rundunar sojan ruwan Najeriya.
In recent years, Nigeria's maritime environment has been challenged with threats posed by criminal activities such as crude oil theft.
Kamar yadda ka sani gafin ruwan Najeriya a baya-bayan nan na fuskantar matsaloli na tsaro da suka kama da ayyuka irin na fashin teku da fatar man fetur a kan ruwa da kuma yin su ba tare da ka'ida ba da sauran ayyuka irin na sumoga. Daga shekara ta 2008 zuwa shekarar 2016 kimanin jiragen ruwa 200 ne aka kama a yankin tekun Najeriya, kuma kawai yanzu kimanin guda 15 ne kadai aka zartar da hukunci a kansu. Babban Izbirin Murai Amurka daga Lagos.